أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايها كبركة مسادوا وأن مسلاتي ميتار البركة مسجد عثمان بن عفان بنتي كبدا كراتمنا رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم والله والسعد يوسف عبد العزيز رحمه الله تعالى wannan shine majlisina 143 muna 16 ga watan Rabiul Akhir hijira daga Makka zuwa Madina 1447 wanda ya daidai da 8 ga watan goma a kalandar Bature 2025 idan ba manta ba sati da ya gabata mun kammala shakhsiya ta 48 shine Hubayb bin Adi wanda yake da karama ta waliyan Allah yau insha Allah za mu tashi kan shakhsiya ta 49 shine Zaid bin Khattab Zaid dan Al-Khattab dan uwa ga Umar bin Al-Khattab yarda Allah shi tabbata a gare shi shine daga cikin taken da malam ya kawo wanda magana ce wanda ba kowa ba yake iya furta ta ba sai jajirtacce shine lokacin da aka wuta yakin Badar Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa Zaid amshi silke na ka sanya mas'ala ta dan uwa da dan uwa sai yake cewa Umar inni uridu min ash-shahadati ma turidu yace ai abinda kake nema na shahada ni ma shi nake nema fa dan me yasa zaka bani silkenka ka ce in sanya duddan ya kasance mini kariya idan an soke ni ko aka nema a bige ni da takobi ya kasance mini kariya abinda ka huto neman ni ma shi ne nake nema dan haka rike kayanka a wannan hali sai ya kasance kowanne daga cikin su ba wanda ya amfani da wannan silken kowa ya tafi yana neman ya za a iya samu mutuwar shahada a mun ubangiji shi shine taken da malam ya kawo mai shine inni uridu min ash-shahadati ma turidu balle ina muratan wa kaina ina kaunatan wa kaina ina so in samu abin da kake so na daga shahada malam sai yake cewa a ta'rifuna hadha al-ism shin kun san wannan sunan idan an ce maka al-khattab horkon abin da zai zo a kan ga shine Umar bin Khattab shine yake ce maka shin ka san wannan sunan takan yi wancan sunan na Umar ya batar da wannan sunan na Zaid amma dai ka biyo ka ji Zaid nan wane ne hatta da Umar yana mamaki ko yana bayyanawa ya riga ya ni shiga addinin musulunci kuma ya riga ya ni samun mutuwar shahada shine nan malai yake cewa shin kun san wani suna ne wannan sunan yace ihfazuhu ku kiyaye wannan sunan ku haddace shi fa innal mar'a yuhsha ma man ahabba saboda ita kaida ta rayuwa a gun ubangiji shine bawa ana tayar da shi da wanda yake so a gobe kiyama in dai ka so mutum in yaya yake ka guri ne musulmi ne wali ne in yaya wannan mutumin ya kasance to za a tayar da kai tare da shi a gobe kiyama wannan ita ce kaida a gun ubangiji kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana mana hadisi ingantacce yake cewa al-mar'u ma'a man ahabba yawm al-qiyama mutum zai tashi ne a gobe kiyama tare da wanda
wanda yake so daga an yi busa zaka tsinci kanka tare da wanda kake so in wani kawuri ya kasance shine rayuwarka shine wanda kai so kai kaunar ka kasance tare da shi to tabbas abubuwan kiyama zaka tashi tare da shi in kuma wani mutum ne na gari daga cikin sahabban manzon Allah ne sahabin shi ne su irin su Abubakar su Umar ya kasance su ne kake kaunata su kake so ka tashi tare da su to tabbas zaka tashi tare da su abubuwan kiyama koda matsayin ka bai kai ba irin matsayin su ba albarkacin soyayyar da kake musu zaka tashi tare da su shine malai yake cewa innahu zaidu ibn al-khattab wannan mutumin da nake so ku fahimce shi ku san wane ne shi ku haddace sunan shi ku so shi shine zaidu dan al-khattab as-sayyidu ash-shahida jagora wanda ya samu lamarin mutuwa ta shahada mutuwa ta shahada a kullum muna bayyanawa wanda aka ce ya samu lamarin mutuwar shahada to wannan mutumin ba dai yake da wani shi ba wanda ya samu mutuwar shahada shine kamar yanda muka bayyana kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ga wanda aka kashe su lokacin da aka yi yakin Uhud wanda suka samu lamarin mutuwar shahada manzo Allah yace abin ne su a jiki a dalikahonin su kuma abin ne su a cikin jinin su saboda duk wanda ya samu mutuwar shahada zai tashi a gobe kiyama wannan jinin zaka ringa ganin shi kalar jini ce amma dai iska wannan jinin za ta kasance iska al-miski kuma ubangiji ya musu labarin za a dauki ransu za a sanya a wata tsuntsu a cikin gida aljanna ta ringa tashi tana ci da duk abin da ta ga dama a cikin gida aljanna mutuwar shahada mutuwa ce wanda ba kowa ubangiji yake datar da shi da ita ba sai wanda ubangiji ya zaba haka sabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke kuka kukan zacci da kuka wanda hawaye yake zubar da iya wannan idanuwa take zubar da hawaye akan lalle za su yi mutuwa mutuwar mata a saman gado bayan sun kai sun fafata shi sai ya kowanne da irin abin da ubangiji ya tsara mai a rayuwar shi shine ke cewa jagora ne jagoran ma na waɗanda suka samu lamarin mutuwar shahada al-mujahidu taqiyyu mai yaƙi dan ɗaukar kalmar la ilaha illallah a tattare da yaƙin shi da kuma jin tsoron Allah yace shine Abu Abdurrahman al-Qurashi al-Adawi baban Abdurrahman Quraishi dan kabilar ko al-Adawi abu amirul mu'minin Umar bin al-Khattab dan uwa ga jagoran mummunai shine Umar dan Khattab yarda Allah shi tabbata a gare su kamar yadda malaman tarihi suke bayyanawa dan uwa ne ga Umar bangaren baban shi kenan baban su daya ba cikin su dai ba shi san yanin ya kawo yake cewa kana asanna min Umar lalle shi Zaid bin al-Khattab yahi Umar shekaru wa aslama qablahu kuma ya muslimta kamun Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi ya muslimta mu kuma ta ba wannan majalisin mun yi bayani akan muslimta Umar yanda aka yi Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi ya muslimta bayan musgunawa da yi wa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka muslimta haka da abubuwa dai wanda suka yi tawakkala sai ga Umar nan an waye gari ba abin da yake soyuwa a gare shi sama da wannan addinin namu na musulunci ba wanda yake soyuwa a gare shi sama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa kana asmar ya kasance wankantar wadani idan an ce asmar shine baki wanda yana da dan haske ba baki dike ba baki lutuba shine yake cewa wa kana asmar tawilan jiddan ya kasance wankantar wadani kuma yana da tsaho sosai shahida badaran wal mashahid ya halarci yakin badar tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kai banda ma badar duk wani yaki da kasan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi tare da Zaid bin al-Khattab yarda Allah shi tabbata a gare shi akai wannan yakin daga wannan ba karamin gata bane ba kullun idan an ce sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya halarci yakin badar to wannan sahabin ba awai ba saboda ubangiji sai da ya tace ya tankade ya rereye daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zabu wanda ya gani sun yi dacewa aka huta da su diddan a tare kafila ta Abu Sufyan ko kafilan mutanen garin Makka hutar da aka yi ba a ce musu su dawo ba aka ce su yi anshe ne zuwa ga badar diddan a tayi agubza tare da kahuran garin Makka a wannan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana musu ubangijin ku ya muku lamani kamar yanda yawa kana a baya mutumin da ake tsammanin yana ɗaya daga cikin munafukai Umar yace ku bani takobi mana in dauke kanshi yake cewa Umar baka sani ba annallaha qad tala ala ahli badr fa qala i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum baka sani ba ubangiji ya riga yayi dubiya ga mutanen da suka halarci yakin badar sai yake cewa ku tai ku aikata duk abin da kuke so na riga yi na ga farta muku abinda kuka ga ku abinda kuka aikata a baya da abinda za ku aikata a nan gaba ubangijinku ya riga ya gafarta muku wannan kuma mutum yana maka sheda lalle ɗan aljanna ne daga cikin mutane da kai daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kai wanda aka musu sheda ɗan aljanna ne baki da baki bayan su da kai wanda kuma an saka ra'in suke tabbatar maka lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu sheda ɗan aljanna ne kaman mutanen da suka halarci yakin Badar kaman mutanen da suka yi bai'atul ridwan wanda suka zo suka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mubay'a ubangiji ya sabkar da aya laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa asabahum fathan qariba irin si Bilal manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake tambaye Bilal yake cewa naji karan takalman a gabana a cikin gida aljanna nake cewa menene kake aikata kaga wannan yana tabbatar maka lalle Bilal yana ɗaya daga cikin waɗanda za su shiga gidan aljanna shine nan yake bayyana maka wannan Zaid bin al-Khattab yarda Allah shi tabbata a gare shi yana ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci yakin Badar kuma bayan haka da shi aka yi dukkan wani yaki wanda aka karantar da kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya halarci wannan yakin wa qala lahu Umar yawma Badr Umar bin al-Khattab yarda Allah shi tabbata a gare shi yake ce mai ranar da aka yi yakin Badar yake ce mai ilbas dir'i ka sanya manan silke na ya kai zaita wa da kani ɗan uwantaka ta jini qala sai Zaid yake cewa inni uridu min ash-shahadati ma turidu ni wa ina so in samu lamarin shahada ina so in samu shahada kamar yanda kai ma kake so ka samu wannan shahada wannan shine halin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da zaran an ce an muto fafatawa tsakankanin abukan adawa sune kafurai zaka gani kowanne daga cikin su babban burin shi shine ya samu mutuwar shahada shi sanya ubangiji a lokacin nan ɗaya daga cikin waɗanda suka huta yakin ya gude ya daga dabino ko ya fara dabino yana cin rabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce mai manan fi gaugawa ku tayi ku samu gidan aljanna wa sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardi 'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusuli bi gaugawa zuwa ga samun rahama rangwame na ubangiji sannan samun aljanna wadda hadinta hadin sama da kasa aljannan mutun daya yake cewa manzo Allah aljanna din na mutu aljannar da za a bani hadin sama da kasa yace kwarai ko yace ba wani dogon lokaci a tsaya a ba a ci wani barin dabino wanda ba ta lokaci ne kuma me yadda ya shiga shike ne zai mutu shahada zan ya duk lokacin da ka samu sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kowanne daga cikin su gurun su shine ya zai a samu mutuwar shahada mun karanta ya kikkika wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi a baya wanda zaka ji ko wanda yana cewa mu mutuwar wanda muka yi wa ba abin da ya hudo mu illa ne mu mutuwar shahada da haka duk me san ya zamu yi kasa a biwa mu ji tsoron abukan adawa mu kamar yanda muka yi bayani ma'arakatul yarmuk haka da wa'ansu qadisiyya da abin da ya wakana a cikin ya kikkikan nan shine yake cewa fatarakaha jami'an sai mi rawaito hadisi yake cewa dukkan su yayin suka ajiye wannan silken ba wanda ya sanya saboda abinda kake bukata shine shahada ni ma abinda nake bukata ita ce shahada to in na riga ina sanya silken nan yaya hali zai kasance kidan na ina da wani abu kariya amma dai addinin musulunci bai hana ba mutun ya sanya silke din ya kasance mai kariya saboda kullun addini yana umurtar mu lokacin da zamu muta yaki khudhu hidrakum ku dau dukkan wani munzir wanda zai kasance kun samu kariya a cikin wannan yakin kamar yanda lokacin da ubangiji yake umurtar manzon shi sallallahu alaihi wasallama da mabiya sahabban shi ridwanullahi ta'ala alaihim lokacin da ake umurtar su yaya za a yi sallar tsoro sai yake ce musu wa idza kunta fihim faqamta lahum salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka waliyakhudhu hizrahum wa aslihatahum dukkan wani munzir na kariya ku dauke shi kuma ku rike makamanku a hannayenku وكان زيد بن الخطاب يحمل راية المسلمين يوم اليمامة shekarar da aka yi yakin ma'arakatul yamama sati da ya gabata mun yi bayani akan abin da ya wakana ma'arakatul yamama lokacin da aka yi ma'arakatul yamama Zaid bin al-Khattab ya kasance yana rike da tutar musulmai mun sani abin da ya wakana ma'arakatul yamama an ba manta ba sati da ya gabata muna bayani akan irin musailama irin tsarin da ya dauka ko dubara da ya dauka game da kabilar Banu Hanifa ko kuma umman din muka dauke su wannan afwan Banu Hanifa da sauran kabiloli wanda suke zagaye da su mun yi bayani akan yazo yayi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mubay'a akan zai shiga musulunci da ya shiga zo da shi da ɗan kabilar shi sai ya tsaya shi yace ku tahi daga baya na ta in tarar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya tarar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ma manzo Allah mubay'a da ya dawo sai yake ce musu ai sun yi alƙawari da manzo Allah shi zai kasance bayan shi da yawa daga cikin sahabbai ba su ma fahimtuwa me yake ma faɗa ni zan kasance bayan shi mi kenan yake nihi abu ne wanda ma ba a ma sa rai ba wani yana iya irin wannan tunanin akan lalle wani zai iya iddi'a'in nubuwa bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi sanya lokacin nan bayan mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda tsinuwa ta tabbata ga shi shine ake kiran shi da ar-rajjal ar-rajjal akwai riwaya ta Rafi' ibn Khudayj wanda ya kawo kalgashin wannan mutumin ya kawo yana bayani yake cewa wata rana muna cikin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tarar da mu tare da mu da kai wa ansu mutane ɗan tsirawo yace ni ina ɗaya daga cikin waɗannan mutane ce kai tsaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yazo sai yake cewa ahadu haula in nafar fil nar yace ɗaya daga cikin mutanen nan mazaunan wannan wurin yace a cikin wutar jahannama yake Rafi ibn Khudayj yake cewa sai na kalli dukkanmu wanda muke zaune yace sai na gani a cikin mutanen wa Abu Huraira yace da kai kuma Abi Aus Abi Aus ad-Dawsi da kai Tufail bin Umar bin Amru yace sannan kuma da kai Rajjal a cikin mu yace sai nake kallon waɗannan mutanen dukkan su nake cewa to a cikin mu waye zai samu tabiwa hamma wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace dan mutane ga mun dukkan mu muna zamne bita alqur'ani dukkan su suke yi shine lokacin Arabi ibn Khudayj yake cewa bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu ɗan kabilar Banu Hanifa sun zo nan garin Madina sai nake tambaye su wannan Rajjal ɗin ɗaya ne daga cikin waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika su kabilar Banu Hanifa don su karantar da su alqur'ani da addini to abin da ya wakana shine labari sai ya zo wa Rafi ibn Khudayj bayan mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan Rajjal ai an ya fitinu sun hukulla alaka da shi da Musailama akan yame sheda akan abin da yake hadi wa al'umma shi ko abin da yake hadi wa kabilar shi shine in manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu to tabbas ni zan kasance bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine zan kasance annabi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine daga cikin maganar da Musailama yake yi yake cewa qad ashraka ma'ahu fi amrin nubuwa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi tarayya da shi Musailama akan al'amarin annabtaka in manzo Allah ya mutu Musailama shi zai kasance annabi shine lokacin nan shi Rajjal bin Unfuwa yake ya tabbatar yayi wa Musailama shaida akan lalle shi zai kasance ɗaya ne daga cikin sahabban ko zai kasance ɗaya daga cikin annabawa bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya riga ya tabbatar la nabiyya ba'di babu wani annabi bayana ni ne karshen annabawa ni ne cika maka annabawa da manzanni to shine nan yake ce mana lokacin da Zaid bin al-Khattab yana rike da tutar musulmai lokacin da aka yi yakin Yamama yace wa qad inkashafa al-muslimuna hatta ghulibat banu hanifa an-rihal horkun yakin galaba akan kabilar banu hanifa bangaren su musulma take amma dai saboda jajircewa sai da ya kai yanayin yakin ya canza nasara ta dawo hannun sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da tafiya shine yake bayyana mana an rigayi an ci galaba akan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma dai saboda jajircewar su sai ga sunan sun lallasa kabilar Banu Hanifa ko kuma sun lallasa runduna ta Musailama har sai da suka mera su cikin gidajensu wannan gidaje ar-rihal suna cewa wannan ita ce hadiqatul maut, wannan garka ko wannan gona wanda suka shiga wanda ake kiranta gonan mutuwa, anan akai abinda akai aka fallasa su aka lalata dukkan wata aliyar ta su. Tunda idan baka manta ba da kai abinda ya wakana abinda Barra bin Malik bummanta Barra bin Malik a lokacin ne yake ce musu bayan an zo an zagaye su a gonar da suka hadu, tunda an samu adadin waɗanda suka yi ridda bayan mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, an samu kusan 100,000 wanda suka sharaka a wannan yakin, su 100,000 waɗanda ku suke daga cikin surunduna ta sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai su ne 21,000. Amma dai duk da haka suka lallasa su, sai da suka tayi suka sanya su suka shiga wannan garka wanda ake ce mata garkan mutuwa, da suka hada cikin wannan garka suna nan suna jiran ko ta kwana. Malik ko Barra bin Malik a wannan lokacin yake cewa ku hada bi majaujawa, yanda ake yin majaujawa da silkenku ko da kariyarku ku shehu a cikin gonar, ni kuma na muku alƙawarin zan bude muku kofar wannan. Shi kadai aka jefa, da aka jefa yana kishi yana bugu da takobin shi, wallahi sai dai budewa sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan gona. Suka shiga da kai lokacin nan shine Abu Dujana ya shiga cikin wannan gona kurum, yanda ka san ana tilla shi haka yake tashi har sai da ya duro kan Musailama ya sanya mai takobi, a irin tashin da yake har sai da ya karye kafa, bayan shi kuma Allah ya kaddara mai mutuwar shahada a wannan lokacin. Shine a wannan zaka samu tunda zamu zo bayani akan abin da ya wakana, shine yake cewa an yi sun lallasa su har sai da suka tuttura su, ko kuma har sai da suka yi galaba akan su, suka nemi makoma suka nemi mafaka suka shiga cikin wannan gona. Faja'ala Zaidun yaqulu, sai Zaid bin al-Khattab yake cewa ammar rihalu fala rihalu, amma dai kun ga gidajen ku to fa daga yau babu wani hirin gida ba, mun riga mun lallasa ku mun riga mun kare da ku, yace wa ammar firaru fala firaru, amma dai kuma abinda ake cewa gudu ku tsere ku samu mafaka a wannan yakin, yace to ba wata mafaka, duk yanda za a yi wallahi sai mun shiga sai mun samu nasara akan ku. Summa ja'ala yasihu bi a'la sautihi, sannan aka ji Zaid bin al-Khattab yana kururuwa da muryar shi yana cewa Allahumma inni a'tadiru ilayka min firari ashabi, ya ubangiji ina neman uzuri a gare ka, ina neman rangwame a gare ka na tserewa wa'ansu daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ko wa'ansu daga cikin wanda muka huto da su don wannan yaki, saboda da farko yakin galaba tana hannun runduna ta Musailama, amma dai an jajirce ana yi sai gashi nan runduna ta Musailama ta tsere zuwa ga wannan hadiqatul maut, yake cewa wa abra ilayka mimma jaa bihi Musailama, kuma ubangiji ina nisanta kaina da duk abin da Musailama ya zo da shi na kirkira ko na iddi'ain lalle shi annabi ne, yace wa ja'ala yashtaddu birraya yunshizu biha fi nahri al'adumi, yace sai ga ka sai ga Zaid bin al-Khattab yayi ruko wanda yake rukun kakkarhon kato da tutar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, yace yanfudu biha fi nahri al-aduwi, yana kutsawa yana mai huskanta abukan adawa, yace summa daraba bi sayfihi, sannan yayi bugo makura ta bugo da takobin shi hatta qutila, har sai da aka kashe shi, waqa'atir raya, wannan tutar ta fadi daga hannun shi, fa akhazaha salimul maula abi huzaifa, sai Salim Maula Abi Huzaifa wanda mun yi karatu baya akan shi sai ya rike wannan tutar, fa qala al muslimuna, sai musulmai suke cewa a wata riwaya mutanen da suka yi hijira daga garin Makka zuwa Madina sai suke cewa ya Salim ya kai Salim, inna nakhafu an nu'tiya min qibalika, ai mu muna tsoron a samu nasara akan ka, ya za a yi a ce irin ka wanda su a lokacin nan suna ganin Salim ai ba mutum bane wanda yake karhofa ba, asalin shi Salim bawa ne wanda yake barin gida wanda ake al'amurka da shi, Allah ya haɗa soyayya da shi da Huzaifa ya so Salim, kuma albarkatin musulunta Salim Huzaifa ya musulunta Salim, kuma ya kasance Allah ya bashi haddar Qur'ani duk abin da ya ji har cewa yake ya kasance malamin Huzaifa, har Huzaifa ya kasance yana tunani ko yana roƙon Allah, Allah ya sanya ranar mutuwar ba daya. Yake cewa a lokacin nan daga cikin waɗanda suka yi hijira suke ganin raunin Huzaifa ya za a yi a ce yanzu ga komanda irin su Zaid bin Khattab sun rike tuta a ce su Salim za su rike tuta a bayan su ai muna jin tsoron a yi galaba akan mu idan ka kasance kai ne wannan kai ne mai rukun tuta a cikin mu a lokacin nan faqala Salim Mola Abi Huzaifa yake cewa bi sahamil qur'ani ana in ataytum min qibali yace tirda Allah wadaran wanda Allah ya bashi alqur'ani ya bashi harfa ta alqur'ani ya san tiki da wajen alqur'ani in dai aka samu galaba a hannuna aka wannan shi yake nuna maka wanda ya harfa ce qur'ani ai ba awai ba shine bayan an kashe Salim kai tsaye Huzaifa ya amshi wannan tutar a lokacin nan ne Huzaifa duk da wata riwaya ta bayyana Huzaifa yayi wannan maganar ne kamun a kashe Salim kuma wata riwaya ta bayyana bayan an kashe Salim a lokacin nan Huzaifa yake cewa ya ashabu suratul baqara ya ku mahaddata suratul baqara wanda suka harnace suratul baqara yake cewa baqalan sahih dukkan wani asiri wanda Musailama yayi wa mutanen shi yau ba ya riga ya warware mu hayo muke da nasara yake cewa dan haka zayyinul qur'ana bil fi'ali yake cewa ku kawatar da alqur'anin ku da aikata wanda ya harfa ce qur'ani shine ai ya cancanta a ce yayi aiki da abinda alqur'anin ne yake karantawa a wurin shi ya kamata a samu jajircewa da zuciya irin ta mazanjiya saboda ai alqur'anin nan yana karantar in firu khifafan wa thiqalan wa jahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun law kana aradan qariban wa safaran qasidan lattabuka walakin baqadat alayhim ash-shaqqa wa sayahlifuna billahi law istata'na la kharajna ma'akum yuhlikuna وسهم الله يعلم انهم لكاذبون فغا wannan alqur'ani shi yake karantar da kai yaya ya kamata mu ai jihadin to shine yake bayyana musu tirda Allah wadaran wanda ya haddace alqur'ani bai yi abinda ba ya kamata yayi da wannan alqur'anin ba ni innan da na rike tutan nan ni ne mafi cancanta a samu nasara a hannuna saboda nayi kusanin salan abinda ubangiji ya umarce ni a cikin wannan yaki shine dan Salim Mola Abu Huzaifa ko kuma Abu Huzaifa yake bayyana musu zayyinul qur'ana bil fi'al kai tsaye a wannan yakin ne a wannan matsayar sai kake ji ana wa muhammada kurum zaka ji ko ina muryar sahabban manzon Allah da tabi'ai kurum cewa suke wa muhammada a lokacin nan ne suka shiga wannan garka wallahi sai da suka fitattaki daga wannan ranar kamar yanda yake cewa sirrin da Musailama yayi wa mutanen shi ya riga ya karye kai tsaye kurum aka samu nasara aka dawo aka sita al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan ka dauka Salim Mola Abu Huzaifa yana ɗaya daga cikin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ku dau alqur'ani daga bakin shi shine a wannan yakin aka samu abinda aka samu na mutuwa sama da mutane 70 daga cikin mahaddata alqur'ani wanda kowanne daga cikin su an mai sheda daga daga Fatiha zuwa Nasi ya hardace ta kuma malami ne na azo a gani wanda tabi'ai da kananan sahabbai da wanda ma ba su hardace ba suke zuwa su zamna su karantar da su alqur'ani a wannan halin ne Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa Abubakar ina ganin a hada alqur'ani a gu daya kada a samu irin akasin da aka samu mutum 70 daga cikin waɗanda suke maharrata wanda aka musu sheda da harda alqur'ani yanda suka mutu kuma anan gaba a samu an san mutu ina ganin maharrata mahada alqur'ani ku daya shine Abubakar yake cewa Umar yaya za a yi in yi abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba bai yi umarni a yi ba shine Umar bai gushe bai yana bibiya Abubakar akan ayi kokari a hada alqur'ani Abubakar yake cewa har sai da ubangijin da ya wanke kirjin Umar ne fahimtar da shi lalle da kai maslaha akan a hada alqur'ani ni ma sai da ya wanke kirjina na tabbatar abinda Umar yake bayyanawa gaskiya ne a hada alqur'ani abu daya kai sai muka yi shawara muka ce to a kirawo Zaid bin Thabit aka kirawo Zaid bin Thabit aka ce zo ka hada wannan alqur'anin yace na rantse da ubangijin da ya halice ni yace da suka dora mini daukan dauyini yau daukan dutsen Uhudu ayi da fulasan shi daga inda yake a meda shi wani wuri yace wallahi wannan ya hizo mini sauki yayi zo mini da sauki akan a hada alqur'ani yace ni ma da suka zo suka mana bayani na kace manzon Allah bai yi ba bai yi umarni ai ba ku ce ai
yace suna bibiya ta har sai da Allah ya fahimtar da ni lalle abinda suke wadannan da kai maslaha akan shi yace wallahi daukan duzon Uhud timak daga wannan wurin da yake a Meda shonuri yace yayi mu da sauki in zo in ringa sara ina dauka ina kai shi wuri kaza har in tattare shi daga inda yake in Meda shi yace yayi mu da sauki akan hada wannan alƙur'ani Allah kara musu yarda shine malai yake cewa وحزن عمر عليه وحزن عليه عمر رضي الله عنه عمر يرضى الله اشتبت أغريش يهي بكين تكي يهي بكين تكي دليل متوى دليل متوى 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 نوع ويشي سالم مولى أبي حزيفة عفوا سالم با دليل متوى زيد بن الخطاب يرضى الله اشتبت أغريش yake cewa wa kana la yakadu yufariqu zakiratuhu Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi bai gushe ba yana tuno da dan uwan shi Zaid bin Harisa yarda Allah shi tabbata a gare shi yahinnu ilayhi lokaci zuwa lokaci idan ya tuno yana shaukin ya hadu da dan uwan shi yace wa tahfu nafsuhu ilayhi zitiye shi kullun tana karkatuwa zuwa ga dan uwan shi wa kana yaqulu ya kasance yana cewa aslama qabli ai dan uwana Zaid bin al-Khattab ya muslimta kamunni wastashhada qabli kuma ya samu mutuwar shahada kamunni wa kana yaqulu ya kasance yana cewa ma habata siba illa wa ana ajidu riha Zaid yake cewa iska ba ta kadawa ba asiba itace iska sahiya wanda bayan rana ta hudo kamun rana kamun ta fara zahi wannan iska yace ba ta kadawa ba yace face naji iskar dan uwana Zaid bin al-Khattab yarda Allah shi tabbata a gare shi Allah kara min yarda a wannan waqi a ce da kai Malik bin Nuwaira ɗaya ne daga cikin wanda ya musulunta bayan shi ya yi ridda ya mutu a matsayin murtadda a matsayin wanda yake kafiri da kwai dan uwan shi Umar wanda ake kiran shi Mutammim bin Nuwaira wata rana ya haɗu da Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi da kwai ɗan waƙe da ya yi wanda yake yi wa dan uwan shi rasa yana yaban shi akan wa'ansa halayya da gare shi duk da kasancewar ya mutu a matsayin kafiri shi kuma Mutammim ya musulunta shine da suka haɗu da Umar sai Umar yake cewa wallahi na so a ce ni ma na iya waƙe inda na iya waƙen nan ni ma da na yabi dan uwana Zaid bin al-Khattab akan mutuwar shi ar-rasa shine irin waƙe wanda mutun zai ya ringa yaban dan uwan shi bayan Allah mai cikawa yace da na iya waƙen nan ni ma da na iya a lokacin nan ne wannan Mutammim yake cewa ai ni dan uwana ya mutu a matsayin kafiri yace wallahi tallahi da dan uwana ya mutu a matsayin musulmi yayi mutuwa irin mutuwar dan uwanka yace wallahi ni ma da ban mai wannan waƙen ba wani abu ya kai a ce dan uwanka ya mutu yana mai imani ya mutu ya samu mutuwar irin mutuwa ta shahada ai ba abin da ya kai wannan ai sai in barwa Allah ai da kai irin matar da ta zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan manzo Allah ya dawo daga yaki take tambaye shi ke take ce mai manzo Allah ya labarin dana yace ka ba wadi mini in ya samu mutuwar shahada in ya mutu in aljanna ita ce makomashi yace wallahi in tahiyata yace in kuma wuta ce makomashi in me kuka akan tausaya mai da nake manzo Allah yake cewa danki yana gidan aljanna ce alhamdulillah to wani kuka zaka mana ka wanda rubba ma ya kasance goben kacin muriyar shi a gidan aljanna inda yake in ubangiji ya hada ka wallazina amanu wattaba'tuhum zurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyyatuhum wama alatnahum min amalihim min shay duk wanda suka yi imani suka aikata aiki nagari to tabbas ubangiji zai hada su da ƴan uwansu a cikin gidan aljanna kuma ba tare da an tauye ma ba wancan wanda ya samu wannan matsayin wani abu daga cikin abin da ubangiji ya bashi wannan shine sahabinmu Zaid bin al-Khattab yarda Allah shi tabbata a gare shi Allah kara musu yarda sai shakhsiya ta 50 shine Sabit bin Qais ɗaya daga cikin masu khutaba na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan malam ya mai take da khatibul ansar wanda yake da fasaha wurin iya zance na daga mutanen garin Madina
shi kuma ba wannan ba taken da malam ya kamata a ce yayi wa Sabit bin Qais shine khatibun nabiy sallallahu alaihi wasallam kamar yanda mawaqin sha'irun nabiy sallallahu alaihi wasallam yake shi ma haka yake khatibun nabiy sallallahu alaihi wasallam mutanen ɗan kabilar qaqa ɗan kabilar banu tamim sun zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka koma daga cikin asbab na sabkar da suratul hujurat zaka samu irin wannan bayanin malumai sun kawo sun zo dan su nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wannan alqur'ani zance wanda wani bai isa ya zo da shi ba saboda abinda aka sabkar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maganganu ne da gun ubangiji fasaha iya fasaha wanda wani bai isa ba ya kawo irin wannan fasaha wanda take ciye alqur'ani shine suka zo da khabibi din su suka zo da sha'ir din su khabibi din su da suka zo yayi maganganu iya maganganu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ku kirawo mun Sabit bin Qais aka kirawo Sabit bin Qais aka ce saurari abin da suka faɗi sun faɗi kaza da suka faɗa Sabit shi ma ya dau magana a tsare da nasar ya bayye ya maida musu sannan suka huto aka ce ina sha'irin kabilar Banu Tamim yake ya huto da ya huto yayi waƙe manzo Allah ya ce ku kirawo mun Hassan aka kirawo Hassan ya maida musu abinda suka yi wanda ya kai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya kai abinda Sabit ya zo da shi ko kuma abinda Hassan bin Sabit ya zo da shi kuma ga alqur'ani uwa uba shine nan khatibul ansar ko kuma khatibun nabiy sallallahu alaihi wasallama me fasaha wurin zance alkhutba shine irin diskur wanda ake yi diskur wannan tare da narration tare da argument da kaza da kaza da kaza haka yake shi wannan Sabit bin Qais yake iya bayani lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba ya zo da shi kai kamun aiko da manzo Allah ko kamun zagon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama garin Madina shi da Sabit an san shi da baki lokacin da yazo in yayi magana to babba wanda ya isa ya daga magana a gaban shi aboka ne na azo a gaban shi in ya tsara zance yazo yayi shi to babba wanda yake magana a gaban shi ya sanya daga cikin abubuwan da ake yaban shi da shi shine wa idza takallama bazza yake cewa in dai aka ce maka Sabit bin Qais yayi magana to sai yayi galaba akan wanda suke hira tare da shi saboda Allah ya bashi baki idan ya tashi zai hada maka zantattuka ka gazance ne wanda kayataccen zance wanda yana iya konventar in duk wanda yazo ya mai magana shi ne yake cewa minal ansarin lazina awaw wa nasaru ai shi Sabit bin Qais yana ɗaya daga cikin mutanen garin Madina wanda Ubangiji ya yabe shi a cikin Alkur'ani duk lokacin da zaka gani an ambaci mutanen da suka yi hijira daga garin Makka zuwa Madina to zaka ga bayani ya biyo baya akan mutanen da suka dau bakuncin mutanen da suka yi hijira daga garin Makka zuwa Madina sune mutanen garin Madina yace to yana ɗaya daga cikin mutanen da suka dau bakuncin waɗanda suka yi hijira daga garin Makka zuwa Madina allazina awa wanda suka bawa waɗanda suka hijira daga garin Makka zuwa Madina masabiki wa nasaru kuma suka taimaki manzon mu sallallahu alaihi wasallama kaga wannan ba karamin ba gata bane ba wannan wajibi ne akan duk wanda ya kudirce la ilaha illallah muhammadur rasulullah wajibi ne ya taimaki addini ya taimaki waɗanda suka printa la ilaha illallah daga cikin musulmai daga cikin mu'minai to su waɗanda suka yi wa waɗanda suke kololuwar daraja a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sune mutanen da suka yi hijira daga garin Makka zuwa Madina hasali ma sun taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da duk abin da gare su yace wattaba'un nur allazi unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallama suka bibi hasken da aka sabkar wa muhammadu sallallahu alaihi wasallama kaga wannan shi ma ba karamin daraja bace ba duk da dukkan mu muna cikin mun yi musharaka akan waɗanda suka bibi hasken da aka saukar wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine malai yake cewa min qabilati al-khazraj yana ɗaya daga cikin kabila banu al-khazraj kabiloli daga cikin ko kabila daga cikin manya-manyan kabilun garin Madina shine da kai manya-manyan kabilu sune kabila Aus da kabila al-khazraj wannan Sabit bin Qais yana ɗaya daga cikin waɗanda suka musulunta hannun Mus'ab bin Umaira ai mun bayyana a can baya lalle Mus'ab bin Umaira shine harkon jakada wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika shi daga garin Makka zuwa garin Yasriba ko garin Madina lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo shi suna ɗaya daga cikin ko ita ce kabila ta harko ko gari na harko wanda ya amshi kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan manzon Allah ya kikkewaya ba wata kabila wadda ta amshi kiran shi kaga ga mutanen garin Ta'if ga mutanen kabilar Banu Saqif mutane daban-daban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kabiloli daban-daban manzon Allah ya kewaya ya lakana musu kalmar la ilaha illallah akan su taimake shi su taimaki addini kowanne tirda Allah wadare da abinda manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya zo bi da shi sai ga mutanen garin Madina mutane guda 12 ana ce musu kukkuta hiku saurari abin da yake fada kasancewa kamun a zo aikin haji mutanen Quraysh ko kuma mutanen garin Makka kawuranta sun tattaru ya za a yi mu hada mutane su tsaya su saurari abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake karantawa ai ubangiji ya bayyana mana a cikin alqur'ani la tasma'u li hadha alqur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibuna kadda ku sake ku saurari abinda aka saukawa muhammadu in kun zo ma yana karantawa ku shiga cikin murgi ku hana mutane su saurara azo da kayan kida azo da kaza a shashantar da mutane kadda su saurara sai gashi nan Allah ya kaddara mutane guda 12 sun saurara sun yi matsaya a Mina tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akai bai'atul aqaba tare da su ita ce ake kiranta bai'atul nisa mai inda ubangiji yake bayyana mana izaja akal mu'minatu afwan muhajiratin famdaiqa wannan harkon ayat ta cikin suratul wal Allah ya sirka na wala yazinina wala yaqtuluna abladahunna wala yatina bi buhtanin yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna wala ya'sinaka fi ma'rufin fa ba'ihunna wastaghfir lahunna Allah shekara ta sake dawowa lokacin da suka zo ne suka cewa manzon Allah ya hada su da jakada ya hada su da wanda za a tura su tare da shi ya karantar da su alqur'ani da addini ya fahimtar da su wannan addinin manzon Allah ya tura su da Mus'ab bin Umayra Thabit bin Qais yana ɗaya daga cikin wanda suka ji alqur'ani yayi tasiri a cikin zuciyarsu suka musulunta hannun Mus'ab bin Umayra wani lokaci Thabit bin Qais ya zo hucewa ya ji Mus'ab bin Umayra Allah ya bashi murya mai dadi kuma idan yana karanta alqur'ani yana karanta shi ne da nutsuwa shi kuma Thabit bin Qais yana ɗaya daga cikin wanda Allah ya ba su gata na baki kai tsaye da ya ji alqur'ani sai ya ce kai wannan abun ba irin abin da wani bawa bane bai isa ya furta ba da haka yana da kyau mu tsaya mu shi mu ga miye a cikin shi kai tsaye Allah da yake ya nubace shi shiriya a lokacin da ya shirci shine mala yake bayyana mana wannan bawan Allah bayan ya musulunta yace khatibul ansar ya kasance ko kamun musulunta shi da bayan musulunta shi shine wanda yake da fasaha na iya zance wanda in yazo dialogue ko yazo zai yi discourse to kowane ne sai ya tsaya ya saurare shi saboda fasaha da Allah ya bashi yace kana min mujaba'is sahaba yana ɗaya daga cikin zababbu da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutumin da zai ki halartuwa masallaci ko mazamni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sai ya tambaya ya labarin dan uwa Thabit bin Qais ka sani yana ɗaya daga cikin zababbu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace sai dai lam yashhad badran kai cu Allah bai kaddara mai ba yana ɗaya daga cikin mutanen da za su halarci yakin Badar ba kamar yadda muka bayyana halartar yakin Badar zabe ne daga cikin zabe wanda ubangiji yayi game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai dai alhamdulillah shahida Uhudan ya halarci yakin Uhud wa bai'atul ridwan da bai'atul ridwan ita ce bai'a lokacin da aka yi sulhul hudaybiya yana ɗaya daga cikin wanda ya dora hannun shi akan hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ubangiji ya saukar musu da aya innal ladhina yubay'unaka innama yubay'una allaha yadu allahi fawqa aydihim kaga wanda suka yi maka mubaya'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kai da ma wanda bai dan shine Usman bin Affan wanda manzon Allah ya dora hannun shi ya wakilci Usman dan Khadija Usman bin Affan yace to hannun Allah ne a saman hannayensu kaga kwa duk wanda aka ce hannun Allah a saman hannun shi ai ya riga ya sha shine radiyallahu anhu wa radu'an Allah ya riga ya yarda da su kuma su ba wa'annan sun riga sun yarda da ubangiji a cikin mutum 1400 kamar yadda malaman tarajum malaman tarihi suke bayyanawa ko malaman siyar suke bayyanawa ko doriya akan mutum 1500 zaka samu mutum ɗaya lakkan ne wanda Allah bai nuwace shi ba ya yi dora hannun shi akan hannayensu ba shi ji yake yi wani abu ne kullum sai yake waye ya boye karkashin wata itaciya kadda a ganshi ma barantana ma yayi mu baya saboda shi da mu munawaki ne kadda a ce ya goya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine fa man nakasa fa inna ma yankusu ala
نفسه ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما الله قال ربنا سويا يسوع شنيني كتيوا وبيعة الرضوان وكان رضي الله عنه جهير الصوت يرضى الله اشتبت أغريش الله يباش كرهه مريا inda yake murya ce irin babban murya gare shi yake cewa khadiban shine kamar yanda wata riwaya malaman tarajum suke bayyanawa suke cewa idza nadqa baza yace lokacin da yayi inda aka ce maka Sabit bin Qais yayi magana to he yarin jayi kowa da kowa yarin jayi su bangaren iya magana yarin jayi su wurin bangaren sauti saboda Allah ya ba su jahirar sauta Allah ya ba shi babban murya yake cewa khadiban baligan ya kasance mutum ne wanda yake diskur mutum ne wanda ya iya magana kuma baya akan magana shi da kai fasaha a cikin ta shine makurata wurin fasaha shine balaga a cikin maganar shi malaike cewa lamma qadima annabi sallallahu alaihi wa sallam almadina ya turo wani asar daga cikin abinda ko hadisi daga cikin abinda malamai suka kawo imam al-hakim ya hutar da hadisin isnadin shi isnadi ne wanda yake ingantacce duk da akwai sabani wurin malaman hadisi wani suke cewa wannan magana da yayi lokacin da aka yi sulhu radu lokacin da aka yi bai'atul aqaba az-zaniya ne wani suka ce a'a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shigo garin madina a lokacin wannan abin ya wakana shine yake cewa laqiyahu thabitun lamma qadima an-nabi sallallahu alaihi wa sallama al-madina lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shigo garin madina لقيه ثابت ثابت بن قيس سيهدد من منزا الله صلى الله عليه وسلم فقال سيكي تيو منزا الله صلى الله عليه وسلم نمنعك مما نمنع منه أنفسنا وأولادنا أي زم باك كاريا كمين يند زم باو إيام جماعت الكم كو زم باو كاونا مد إيام كاريا bazan musallama ka ba da duk abin da zai cutar da kai kamar yanda bazan musallama kawunan mu ba da diyan mu akan abin da zai cutar da mu fama lana manzo Allah mun maka haka kai miye zaka mana miye zaka ba mu annishan shi qala aljanna yace aljanna za a ba ku kai sai sabi sai yake ce radina radina ai mun yarda mun yarda mun yarda da wannan kasuwancin a ta ba wani kasuwanci shine inna allaha ashtara min almu'minina anfusuhum wa amwalahum bi anna lahum aljanna yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan alayhi haqqan fi at-taurati wal injil wal qur'ani faman awfa wa man awfa bi ahdihi min allahi fastabshiru bi'ikum alladhi bay'atum bih ai allah ya saya mun yi sai da sayarwa da mu da ubangiji mu ba da kawunan mu ko mu ba da dukiyar mu a harko mu ba da kawunan mu Allah zai ba mu gida aljanna duk wanda ya cika alƙawari to da mu shi ubangiji da cika alƙawari aka san shi wanda kwa ya warware ya ce a shi ho ba ya bada ba ce to wannan kuma kanshi ya san ya ce duk wanda ya cika alƙawari to yayi albishir akan kasuwar da akai an samu riba fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih kuyi albishir tsakankanin ku lalle Allah ya karɓi kasuwancin ku kai ka samu riba ba wata kasuwa wadda ta kai irin wannan kasuwa ka tsaya ka ba da ranka ka ba da dukiyarka akan wannan addinin naka akan manzanka akan dukkan wata kariya da zaka ba wa addininka dukkan wata kariya da zaka ba wa manzanka duk wanda kuyi haka to Allah zai cika mai alƙawari ma talla da wannan kasuwancin shine ƙalubale su a da an umarce su in firu khifafan wa saqalan wa jahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum in a wani hali kake kana kalabtar labtu mai yauni ko labtu mara yauni daidai gwargwadon abin da ya arzuta ka amma dai wajibin ka ne ka huta dan dawo kalmar la ilaha illallah ku yi jihadi dan dawo kalmar la ilaha illallah yace wannan shine mafi alkhairi a gare ku to mu yanzu babu jihadi jihadin da ya rage mana shine jihadi da kawunan mu jihadi da zuciyar mu ibadar da zamu tsaya mu dan ubangijin mu ya karba ya mana ta gomashin shiga gidan aljanna mun ki tsayawa mu ba a nema ba mu yi babban jihadin ba mu jihadi da kawunan mu ya gagare mu kaga wannan ba karamin kafubale ba to haka muke so mu yi sai da sayarwa tsakanin mu da ubangiji haka muke so mu samu gidan aljanna
in ku muka ce a hakan muke so mu samu gidan aljanna mun kiye mun ki tsayawa mu yi jajirtaccen yaki tare da suka tabu to wallahi tallahi mu tabbatar wannan kasuwar ba lalle ta sha ba ba lalle ta tawo ba lalle mu samu riba sai wajibi ne sai muna bita zakatan mu miye muka aikata yau miye za mu aikata gobe miye muka tauyi wanda zan mu nemi gafara ubangijinmu ya kafarta mana miye muka yi wanda muna kyautar san ubangijinmu ya karba mu ƙara zabirin mu ƙara zagire damtse mu ƙara aikata abin da yayi wannan ba dan komai ba saboda koyon ubangiji ya abuki rayukanmu to tabbas muna kyautar da samun lamarin shiga gidan aljanna al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta mana shaida ta gaskiya kuma duk lokacin da aka maka shaida wanda take kyakkyawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wajabat da abinda ɗan uwanka ɗan unguwarka abukan mu'amalarka suka maka shaida da shine ubangijinka zai saka da baka in suka baka mummunan shaida da shine ubangijinka zai kawo ka an muti da wata gawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana shi sahabbai suka yi bita manzo Allah sai ya ce wajabat aka huce da wata gawa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka muzanta ta mutumin banza ne manzo Allah ya ce wajabat masu hankali ya suka ce manzo Allah an muce da gawa ka ce wajabat an ƙara bucewa da kace wajaba yace yaban da kuka bata ya tabbata abun ubangiji wannan ita kuma da kuka zarge ta ya tabbata abun haka yana da kyau mu dawo cikin yanayin mu dawo mu situ mu dawo mu ringa yi wa kanmu hisabi kamin lokacin da za a tsayar da mu a tike mu a gaban ubangiji a yi mana hisabi duk wanda yake yi wa rayuwar shi hisabi a rayuwar shi ta nan duniya to tabbas hisabin shi zai kasance hisabin da sirra a gobe kiyama ba duk wanda bai san da ke yace a shi ba za ya ringa bibiyar rayuwar shi ba tsankanin shi da shi da ubangiji ba to tabbas wallahi tallahi hisabin shi zai yi tsanani a gobe kiyama ba ko kasuwa kake in baka bibiyar baya ka sani ai haduwa zaka barantana rayuwar da ita kadai ce aka ara maka ararran da zaran an dauke ararran nan babu hira a dawo a sake lalawa ko ka dawo ka sake komawa kai wani aiki an riga an kidasa da kai labari sai a gobe kiyama haka ni wa kawo da bugata ni wa kawo da bugata Allah sai Allah hada mu a cikin aljanna tattare muna cewa ai mun zauna wani lokaci tare da wani wannan dan alsaka da alheri ya mana gata a rayuwar nan ta duniya wani ai an yi zaman arziki tare da shi za mu ringa neman amanna arziki a cikin gidan aljanna ana nuna mana su a cikin gidan aljanna duk wanda kake son gani ubangiji za ya nuna maka shi akwai lokaci wanda za mu ringa haduwa ranar juma'a za mu ringa cin kasuwa za mu ringa haduwa da wani da wani mu ringa labartawa juna gobe mu ringa labartawa juna abinda yake kana daga rayuwar mu a nan duniya mu muke bukata kuma ubangiji zai ya bada fiha ma tashtahihil anfusu wa talazzul a'yun wa antum fiha khaliduna duk abinda zai dadada mu rai a cikin gidan aljanna ubangiji sai ya mushi haka duk abinda zai dadada wa al'umma rai a cikin gidan aljanna ubangiji sai ya mata duk abinda bawa yake so ubangiji sai ya shine koda dan uwanka ko kuma wanda aka zauna a rayuwar nan ta duniya bai yi abinda ya kamata ba aka gani in ka bukaci ganin shi za a nuna maka shi tsantsan a wani hali yake ciki kamar yadda ubangiji yake bayyana mana wani zai nemi abokin shi a cikin wuta a zai nemi abokin shi a cikin gidan aljanna amma dai kai so abokin nan bai samu balamunin shiga gidan aljanna ba yana bincikawa yana cewa ni wani nake so in gani ni wani nake so in gani faqala afara'ahu fi sawa'il jahim قالت تالله ان كنت لترضين ولولا نعمه ربي لكنت من المحضرين افما نحن الميتين الا موتتنا الاولى موتتنا الاولى وما نحن بمعذبين yake cewa kai tsaye yana neman wannan mutumin yace kurma ana hangawa sai ya ganshi a cikin tsakiyar wutar jahannama labarin da zai ba kanshi ko karatun da zai ba kanshi in ba duk ubangiji ya mu na rahama ba ni ma yanzu ba da ina tare da kai yace in ba dan ni'ima ta ubangiji ba ni ma yanzu da mu ko mun ta ce shi Allah ya ji kaina ya shiryar da ni ya sanya na fahimci ina gaskiya take na bar abin da iyaye da kakanni suke kan shi na dawo karantarwa ta sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama alhamdulillah mun ga ina a cikin gidan aljanna ka ga wannan ba karamin gata bane ba haka yana da kyau kullum mutum ya ringa bitar abin da ya wakana na jiya da na yau da na gobe don ya samu lamani a gobe kiyama a gobe da shi
malai yake cewa lokacin da akwai waccan riwaya wadda riwaya ce wadda al-Hakim ya kawo cikon hadisin yake cewa abin da ya wakana shine lokacin da aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo garin Madina shi Sabit ibn Qais sai ya hada mahaya doki suka hau kawa suka zo dan tarban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya san daraja abu shi yake girmama abu yake bashi kima shi dan sun san wane ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka mai irin wannan tarban shi Sabit shi ya jagora shi ya jagoranci wannan tawaga suka zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana zanwa da yake dama an san shi mutum ne wanda Allah ya bashi baki kai tsaye sai ya fara khutba a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama khutba shi da ya fara sai yake cewa innal hamdalillah da wannan yabo da jinjina zuwa ga ubangijinmu da ita ya fara karshe sai ya liƙe da magana shi sai yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama za mu yi maka mubaya'a an tamko a lokacin nan duk da riwaya waccan wadda take ta bai'atul aqaba malan da ya kawo ta sai yake cewa manzo Allah shi ya fara hadi ubayukum ala ta'ala an tamna'uni mimma tamna'una minhu nisa'akum wa aula'u wa abna'akum zan muku mubaya'a akan za ku kare ni da abinda kuke kare matanku da diyanku shine a waccan riwaya ta bai'atul aqaba kai tsaye sai Sabit yake cewa namna'uka mimma tamna'u mimma namna'u minhu anfusana wa auladana za mu kare ka da abinda muke kare diyanmu da abinda muke kare kawunanmu da shi yace to manzo Allah in mun maka hakan kai ne kai zaka mana kai tsaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa aljanna ai zan biskul annamu kulama min samun gidan aljanna shine yake cewa radina radina a riwaya wadda ta zo akan zawon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce musu wannan Sabit da yayi khutbar shi sai ya liƙe magana shi yake cewa manzon Allah namna'uka mimma namna'u minhu anfusana wa auladana fama lana zan mu kare ka da abinda muke kare kawunanmu da abinda muke kare diyanmu yace kuma manzon Allah annishin ji mi za ka mana wani lamani ka mana yace aljanna kai tsaye yace dukkan wannan tawaga ta Sabit sai suke cewa radina ya rasulullah radina ya rasulullah ai mun yarda da wannan ishin inda aka yi ya kai manzo Allah mun yarda kurun kai tsaye kowa ya dauki haka saboda wannan ita ce karshen kasuwa wanda zamu yi da mu da ubangijin kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shine isili na akida ta ahlus sunna wal jamaa duk wanda zai ci mutuncin manzon Allah wanda zai hadu munan magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda zai shiga haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi haƙƙin ubangiji ko ya bashi haƙƙin wani wannan wajibin mu ne mu kare shi kariya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kariya ce wadda ta yi kariya akan kariyar da zan mu ba kawunan mu ko kariyar da zan mu ba ma'aihwan mu ko kariyar da zan mu ba diyanmu ko matekun mu wannan wajibi ne in ba mu yi haka ba imanin mu bai cika shi ne nan malai ya kawo mana wannan takaitaccen bayani yace wa kana radiyallahu anhu yatafa'alu ma ayatul qur'an shi duk wanda aka ce maka yana da imani imanin shi zai kasance duk lokacin da za a karanta alqur'ani wallahi zaka ga gejin imanin shi ya hawa in a wani hali yake zaka same shi nutsuwa ta da akan shi shine malai yake bayyana mana yarda Allah shi tabbata a gare shi ya kasance yana tasirantuwa da karanta alqur'ani kamar yadda muka bayyana tasirin karanta alqur'ani shi ya kawo musulunta shi haka a kowane hali idan an karanta alqur'ani yana tasirantuwa da ayoyin da aka karanta min alqur'ani yace mana fa yazinu ahwalahu wa aqwaluhu bi mizani shar'il mudahhar Sabit halin shi idan an karanta alqur'ani yana auna halin shi yana auna hadar shi da mizani na shari'a tsarkakakkar shari'a shari'ar manzon mu sallallahu alaihi wasallam yana leƙawa abinda ubangiji sabon da ya isar mana ya dace da halin da nake cikin shi ya dace da abinda nake fada wannan wajibi ne wallahi kowa yayi wa kanshi karatun tanusu ya kasance duk abinda aka karanta maka na alqur'ani ko duk abinda ka karanta na alqur'ani ka auna ka gani ya dace da halin da nake ciki ya dace da abinda nake fada saboda ubangiji yana zargin lima taquluna ma la taf'aluna kana fada duk me sai ya kake fada abinda baka aikata ba
abinda Ubangiji ya isar na daga sakon nan, ayi kaza ayi kaza, ina aikatawa ko ba na aikatawa, in ina aikatawa ina ne ne tawi in dada, ina ne ban na aikatawa in aikata. Wannan shine hali da mummuni, shine yake bayyana mana fa huwa yuhibbu an yakuna rabbaniyan fi kulli shay. Sabit bin Qais yana so ya kasance rabbani ne a cikin dukkan wani abin al'amarin shi. Rabbani shine mutumin da yake tsayawa tsayin daka ya bauta tawo Ubangiji, ya siffanta da abin da aka umarce shi, ya hani da abin da aka hane shi. Shi kuma alimun rabbani, kamar yadda Abdullahi bin Abbas ya fassara, shine malamin da yake karantar da al'umma kanana-kanana ilimi zuwa ga manyansu. Shi kuma wannan rabbani ne wurin aikata ayyuka, yana yi ƙarƙashin karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, kuma tare da ikhlas. Shi ne yake bayyana mana wa Anas bin Malik qala, daga Anas bin Malik yarda Allah shi tabbata a gare shi, qala, yake cewa lamma nazalat hadhihi al-aya, lokacin da aka sabtar da wannan aya, ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatukum fawqa sawti an-nabiyyi, ya ku wanda kuka imani kadda ku sake daga muryarku sama da muryar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama har zuwa ƙarshen aya, wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tashkuruna.
Ina tunani an rage lokacin, kenan za mu tsaya a nan insha Allah sati mai zawa, mun zo sai mu hara ƙarƙashin hadisin Anas bin Malik insha Allah. Abin da mun karanta dai Allah ba mu dadin shi, kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana, Allah ya gafarta mana iyayenmu da kakanninmu da malumanmu, Allah sanya aljanna ita ce makomansu ita ce makomanmu, bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana, abin da ba ma iya da Allah ya iya mana shi kuwa da abin da arziki ne sai da kusa da suke bara ka ta amma ba ta mutu da yake shi cikin al'amuran sa ya biya dukkan bukatun sa ya sanya albarka a ciki. Ina tausayi ga wannan zama da muke da abin da zai kudurci na alkhairi Allah ya tabbatar mata a kira ta ita da shi ya sanya albarka a ciki, da abin da yake sharri ne game da rayuwarmu, game da addininmu, game da iyalanmu, muna fatan Ubangiji ya canza mana shi da mafi alkhairi. Amin ya Allah, mana albarka yi wa zuri, amma albarka yi wa abin da ya arzika mu da shi na daga ilimi na daga dukiya albarka, yi wa sauran kwanukan mu albarka. Yan uwa da ke kwance a gida da iyaye yayin da suke kwance a likita, muna fatan ko wanda ya gani ya koro musu manzan sauki, sai da abin da suke juyayi da shi kafara ne a gare su. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا رضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يا ذا الكرم دارنا فيها صلاح إلا قضيتها وعنتها علينا يا رب العالمين. اللهم لا مريد منا وغيرنا إلا شقينا وعافيته. للسلمين لا وجه محسنين لا ينور الكريم لا رحمة الصالحات أعمالنا إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.